A yanzu haka dai al'ummomin da ke garin Ibbi da ke cikin yankin karamar hukumar Mashegu ta jihar Niger Nigeria da ma wasu ƙauyuka da ke kusa da shi na cikin wani yanayi na tashin hankali tare da zaman makoki bayan da wasu ‘yan bindiga suka hallaka wasu mutanen yankin da dama bayan da ‘yan bindigar suka yi garkuwa da su. Bayanai dai sun nuna cewa tun a farkon wannan wata na Ramadan ne waɗannan ‘yan bindiga suka tattara mutanen yankin da dama da kawowa yanzu ba a tantance yawansu ba, inda daga bisani duk suka hallaka mutanen a safiyar jiya Alhamis bayan wani yunkuri da jami'an tsaro na ‘yan banga suka yi na kubutar da mutanen. Kodayake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ‘yan bangar su ma sun samu nasara hallaka ‘yan bindigar da dama. Alhaji Muhammad Bakar wani mazaunin garin ne na Ibbi ga abin da ya shaida mun.
Karshe abin da suka yi suka je suka tara su waje guda aka harbe su duka aka kashe.
Kamar su nawa kenan ne aka kashe?
Kai wallahi mutanen da aka kashe suna da yawa, don ba idi kawai suka kwashe mutane ba, an kwashe mutane a tashin ajiya, an kwashe mutane shi a mansa kuka. To duk mutanen nan da suka kwashe ba har ya an biya kudi ba, aka tara su waje guda. Kudin da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan.
Yanzu kuma ba ku san adadin wanda aka kashe ba kenan?
Kai ba mu san adadin wanda suka
to shi ma dai wannan da ya buƙaci a saka sunansa ya ce daga cikin waɗanda ‘yan bindigar suka kashe har da ƙanan mahaifiyar shi.
Bayan sun buɗa masu wuta suna gani kamar duka sun mutu, suka kwashe su suka ɗaɗɗaura su akan juna. Ɗaya daga ciki da yake bai mutu ba amma dai ya ji rauni sosai, ya ɗan tuttura wasu gawawwaki ya samu ya taso. Shi wanda ke ma'aikacin kotu ya faɗi a wurin ya rasu, shi ma ya cika.
Kamar kai an ce akwai ɗan uwanka ciki ko?
Eh, shi ma'aikacin kotun shi ne ɗan uwan mahaifiya.
To kokarin jin ta bakin rundunar ‘yan sanda ta jihar Niger akan wannan al’amari ya ci tura, domin kuwa mun kasa samun kakakin ‘yan sandar Wasiu Abiodun ta wayar salula. To amma tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa mutanen yankin na Ibbi. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da asarar rayukar amma an samu nasarar tarwatsa waɗannan ‘yan fashin daji.
To kuma dole ne mu yaba masu ‘yan banga da ƙoƙarin da suka yi. Bayanin ya nuna cewa lallai sun yi nasara sosai, duk da yake an rasa rayuka. Dama irin wannan yakan faru a haka, tunda mutanen nan an kama su ba abin da gwamnati za ta ce sai dai ta yi ma iyalan da suka rasa ‘yan uwansu a taya su jaji da kuma a musu taziya.
To kuna da adadin waɗanda suka rasa rayukansu zuwa yanzu?
Ba mu cikakken bayani.
Fata dai samun sauƙin waɗannan ‘yan fashin daji da suka addabi jama'a har a cikin wannan wata na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.